الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 29 ga wata na 6 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 11 watan 2 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 33 a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha magana ta ƙarshe da muka tsaya akai hujjojin da malam yake badawa akan yin kabarbari guda 9 game da abin da ya shahi mutumin da ya mutu bayan malam ya ka hadisi guda 2 mun karanta hadisi na fari yau za mu karanta hadisi na 2 hadisi Abdullah ibn Abbas بالي الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة عبد الله بن عباس الله كان يرى غريشي في جوا لوكتين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأي زي ما حمزة صلى يتي أمر به أما زل يا أمرني فهوي إلى القبلة سيأك شريا حمزة أك حسكن تدشي زواج القبلة ثم كبر عليه 9 سي من الله صلى الله عليه وسلم يا مشي كبربري guda 9 kenan wannan dalili ne akan cewa mutumin da ya rasu ana iya yi mishi kabarbari guda 9 idan ka zo sallah kamar yadda dalilai sun gabata akan za iya yin 4 za iya yin 5 za iya yin 6 za iya yin 7 za iya yin 8 hatta zuwa 9 amma baya halatta a wuce daga 9 saboda shine kololo abin da aka samu muzalla sallallahu alaihi wasallam yayi malati wa taqaddama aidan fil mas'alati at-tasi'a was-sittin al-hadith ath-thani fi safhati 104 mas'ala ta gaba wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi at-takbirati al-ula malati an shar'anta ga mutumin da zai yi sallah gaggawa idan yazo ya daga tafin hannaye shi guda 2 amma fi takbiratul ula a lokacin da za a kabbara ta fari kenan zaka daga tafin hannayenka guda 2 a wannan hukuncin da malam ya bada anan yace wa fihi hadithani akan haka yace akwai hadisi guda 2 al-awwal hadisi na harku an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi abu hurairah Allah kadar da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin Mazalla sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara akan wata janaiza mana kan wata gawa farafa yadaihi sai manzalla ya daga tafin hannaye shi guda 2 sai ya ce fi awwali takbiratin akbara na farko kenan sai wannan zaman to kabbara hudu za a yi 5 6 har ko 9 za a yi kenan akbara na farko ne manzalla yake daga hannun shi sai yace wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra sannan manzalla ya dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu ya dora sama kirjin shi akhrajahu at-tirmidhi wa ad-darqutni wa al-bayhaqi wa abu wa abu shaykh fi tabaqat al-asbahaniyin bi sanad dha'if lakin yashhadu lahu al-hadith al-ati mal yace duk da cewa wannan hadisi yanda yazo sanadin shi akwai rauni a ciki amma hadisin da zai zo a nan gaba shi zai ƙara ba da shaida akan aikin da ya zo a cikin wannan hadisin na Abu Huraira aiki ne wanda yake lahiyayye yace athani an Abdullah ibn Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yarfa'u yadayhi manzon Allah iya daga tafin hannayen shi alal janazati a wajen sallar gawa fi awwali takbiratin akbara ta farko kage ba shi goyen bayu tayi yake cewa summa la ya'udu sannan baya sake daga hannun shi kenan an ya daga a kabbara ta fari kenan shikenan ya riga ya kare da daga hannu akhrajahu ad-Darqutni bi sanadin rijaluhu siqatun yace ghayra al-Fadl ibn al-Sakan fa innahu majhul wa sakata anhu ibn al-Turkumani fil Jawhar an-Naqi thumma qala at-Tirmidhi aqiba al-hadith al-awwal al-Imam at-Tirmidhi yake hodi bayan hadisi na harko da malan yaka kenan hadisin Abu Huraira bayan hadisin Abu Huraira Imam at-Tirmidhi yake cewa kama aqiba al-hadith kenan bayan hadisin Abu Huraira yace hadha hadithun gharibun yake cewa ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha faraa aktharu ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim an yarfa'a ar-rajulu yadayhi fi kulli takbiratin yace abu nahar ko hadisi ne gadibi hadisi Abu Huraira sannan ma'abuta ilmi sun yi sabani faraa aktharu ahlul ilmi mafi yawa daga cikin ma'abuta ilmi min ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam daga ma cikin sahabban manzon Allah wa ghairihim da wasunsu inji Imam at-Tirmidhi suna ga cewa an yarfa'a ar-rajulu yadayhi mutun ya daga tafin hannayen shi guda biyu fi kulli takbiratin a kowace kabbara kenan akwai hushin baki da malan zai gaba yace wa huwa qawlu ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq yace wannan ita ce maganar abdullahi ibn al-mubarak sannan kuma imam shafi'i imam ahmad idan imam ishaq ibn rahuya wannan duka shine maganar su yace wa qala ba'du ahli al-ilm wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce la yarfa'u yadayhi illa fi awwali marratin suka ce ba zai daga hannun shi ba in ba a kabbara ta farko kadai ba kaga wancan hadisin inda a ce hadisi ne wanda yake bayyana kura da babu magana wani jahili akai to amma kasancewa hadisi ne wanda yake garibi ne kamar da shi Imam at-Tirmidhi ya hodi sai yake cewa daga cikin ma'abuta ilimi akwai wanda suka ta yi cewa za a daga hannu a kowace kabbara mali ya ce amma wanda suka ta yi akan cewa a kabbara al-harku kadai za a daga hannu ya ce huwa qawlu thawri wa ahli al-kufati ya shine magana ta Imam Thawri sannan kuma da ahli kufa wa zukira an ibn al-mubarak annahu qala fi as-salati 'ala al-janazati sannan kuma an ambato daga abdullahi ibn al-mubarak annahu qala yake cewa fi salati ala janaza game da sallah akan gawa yace la yaqbidu bi yaminihi ala shimalihi la aywa la yaqbidu haka ne ko la yaqbidu bi yaminihi ala shimalihi bimana bayya kama hannun shi na dama akan na hagu to wannan mas'alar kuma anan gaba malam nan gaba kadan zai zo magana akan ta amma dan bujuro ta anan yace wa ra'a ba'du ahli al-ilm an yaqbida ala shimalihi kama yaf'alu fi as-salat wasu kuma daga cikin ma'abuta ilimi suka ce a mutun zai kama hannun shi ya runguma a saman kirjin shi kamar yadda ake a sallah yace wa fil majmu' lin-nawawi qala ibn al-munzir fi kitabaihi al-ishraf wal-ijma' ibn al-munzir yake cewa a cikin littafin shi guda biyu a cikin al-ishraf da a cikin al-ijma' yace ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwali takbiratin sun yi ijma'i kenan malamai sun yi ijma'i akan cewa mutun zai daga tafin hannayen shi a lokacin kabbara ta farko kawai wannan ijma'i ne shi dawa babu sabani sai yace amma wakhtalafu fi sa'iriha amma wadda kabbara ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta kaza har zuwa ta tara wannan kuma an samu sabani amma ita ta farkon an yi ijma'i akan cewa kowa ya raza a yi ta qultu nace inji albani walam najid fi sunnati ma yadullu ala mashru'iyyati ar-raf'i fi ghayri at-takbirati al-ula yace amma a bangaren da ya shayi hadisi yace ba mu samu ba abin da yake nuna shar'ancin daga tafin hannaye in ba a kabbara al-harku ba kadai yace amma kabbara ta biyu da kabbara ta uku har zuwa ta tara yace mu samu wani dalili akan haka ba dan haka meye hukumci fala nara mashru'iyyata zalika albani yace mu ba ma ga a shar'anta maganan cewa dole duk kabbara da aka yi sai ka daga hannu in ka daga a kabbara ta farko shikenan magana ta rige ta kare sai yace wa huwa mazhabul hanafiyyati wa ghayrihim wannan ita ce mazhaba ta imam abu hanifa da wasu su sai yace wa ikhtarahu ash-shawkani al-imamu Shawkani shi ma ya zabi wannan abinda Albani ta kai shi ma Albani kenan ya biyo sawun su Shawkani ya biyo sawun su Shawkani shi ma akan shi tai sai yace wa ghayruhu min al-muhaqqiqin da wasu Shawkani da daga cikin malaman da suke tahqiqi bi mana an za su yi magana sai sun tsaya sun bincika sun hahada hadisan da sauran su sai yace kuma wa ilayhi dhahaba ibn Hazm Abu Muhammad haka kuma al-allama ibn Hazm al-Andalusi shi ma akan haka yayi faqala ibn Hazm yake cewa a cikin littafin shi al-Muhalla yace wa amma raf'ul aidi kaga abin da ya shahi daga tafin hannu yace fa innahu lam ya'ti 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a fi shay'in min takbiratil janazati illa awwal takbiratin faqat eh wannan magana ibn Hazm ce magana ibn Hazm ce shi albani haka yato yake cewa ibn Hazm yake cewa amma abin da ya shahi daga tafin annayi fa innahu lam ya'ti babu wani dalili da yazo anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah cewa annahu rafa'a cewa manzon Allah ya daga tafin hannayen shi fi shay'in a cikin komi min takbiratul janaza naga abin da shahi kabbara ta jana'iza yace illa fi awwal takbiratin faqat sai a kabbara ta farko kadai amma ta biyu da ta uku har zuwa ta tara yace ba samu komi akai ba yace da haka fala yajuzu fi'la zalika bayya halatta mutun ya aikata haka kenan da kai Allahu akbar na fari kai kabbara sai ka dora hannunka da dama akan nahagum ayi so akai Allahu akbar na biyu ba za ka daga hannunka ba sai dai kai kabbara kadai yace fala yajuzu fi'lu zalika li'annahu 'amalun fi ssalati yace saboda aiki ne a cikin sallah sannan kuma wannan aikin lam ya'ti bihi nassun ba samu wani hadisi nassi karara wanda yazo yayi bayani akan cewa a kowace kabbara sai ya daga hannu yace wa innama jaa anhu anhu alayhi salatu wassalam annahu kabbara wa rafa'a yadayhi fi kulli khafdin wa rafa'in to anan kuma malaki cewa yace abinda aka sani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kabbara manzon Allah yana yin kabbara wa rafa'a yadayhi kuma ya daga tafin hannayen shi yace fi kulli khafdin a duk lokacin da zai sunkuya kenan a cikin salloli wanda suke na sallah ta yau da gobe kenan ba sallar gawa ba misali iya tsaye in zai kabbara ya tahi ruku kaga iya daga hannun shi ko sannan kuma Allah in ya tayi misali sujada in zai taso an yi na kabbara nan mayami iya daga hannun shi shine yake cewa ana annahu kabbara wa rafa'a yadayhi fi kulli khafdin wa rafa'in kenan duk inda ya sunkuya ko kuma ya taso sai yace a inda aka samu daga hannu kina ko ina to me ya kawo magana daga hannu a ko ina a cikin sallar gawa wa laysa fiha raf'un wa khafdun alhali da kuma babu dagawa babu tasowa a cikin ta tunda a tsaye ne ake yin ta a kare ko kaga ba a sunkuya barantana a taso barantana har a buƙaci zuwa ga a daga tafin hannu abinda ibn Hazm yake cewa kenan yace kuma wal ajabu abun mamaki min qawli abi hanifa na magana abu hanifa wanda muka karanta a baya yake cewa bi raf'il aidi fi kulli takbiratin fi salatil janaza akan cewa za a kabbara za a daga hannu kenan a kowace kabbara duba da kyau nan a can sama yake cewa falana ra mashru'iyyata zalika sai yace wa huwa madhhabul hanafiyya busu ga shar'ancin me daga hannu aiwa to na za ku ga kamar akwai tukka da warwara nan ba an ce ba Abu Hanifa shi ya mazhabin shi kenan to shi kuma ga abin da Ibn Hazm yake cewa akan Abu Hanifa yace abun mamaki game da Abu Hanifa lokacin da yake magana bi raf'il aidi akan daga hannu fi kulli takbiratin a kowace kabbara fi salatil janaza a cikin sallar gawa sai yace wa lam ya'ti qat alhali ko bai zo ba ko riwaya ba a samu ɗaya ba anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah akan cewa ayi wa man'ihi min raf'il aidi fi kulli khafdin wa raf'in fi sa'iris salawat sannan kuma shi Abu Hanifa ya tahi akan hana daga tafin hannu a cikin fi kulli khafdin a kowane sunkuyawa wa raf'in kuma da kowane tasowa fi sa'iris salawat a cikin salloli da aka sani ne da gobe ko fahimci magana shi bi mana Abu Hanifa yake cewa anan ya tahi akan cewa ba za a daga hannu a kowace kabbara a sallar gawa magana Ibn Hazm ba wata magana ta fari ba to yanzu kasancewar ya ce za a daga hannu a kowace kabbara ko a cikin kabarbari guda hudu misali da za a magawa sai aka zo magana akan sallah salloli guda biyar anan kuma sai ya ce a babu zancen in kai ruku'i ka taso ka daga hannu ko kuma an kai sujada ka taso ka daga hannu babu wannan hire waye wannan magana Abu Hanifa shine yake cewa tare da cewa ita sallolin guda biyar akwai sunkuyawa akwai tasowa amma anan yace ba a yi gaba daya amma kuma ga sallar gawa a tsaye ne ake kuma yace ana yi gaba daya shine abinda Ibn Hazm yake cewa amma maki sai yace wa qad sahha alhali kuma ya inganta an samu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk lokacin da ya sunkuya ko ya taso iya daga hannun shi a wajen kabbara to yanzu sai warwaran maganar da aka yi a sama wanda Albani yayi akan cewa shi a Abu Hanifa yana ga cewa babu ba a shar'anta ba abin da ya shahi shi sumuhulla daga hannuwa shi kuma Ibn Azm ya hakaito cewa ya shar'anta daga hannuwa shi da Albani yake cewa qultu yake cewa wa ma azahu ila Abi Hanifa kalimatu azahu tana nihin wa ma usnida abun da aka jingina zuwa ga Abu Hanifa aka ce ruwiya fi kutubi shurrahi min al-hanafiyya an rawaito shi ne daga littattafan masu sharhi daga hanafiyya sai malaki ta fala taghtarra bima jaa fil hashiyati ala nasbir raya yace karka rubu abin da yazo a cikin hashiya ta nasbur raya yace min at-ta'ajjubi min hadha al-azm na daga abun mamaki abin da aka jingina wa Abu Hanifa an jingina mushi cewa shi a sallah salloli a kabarbari guda hudu misali na gawa gaba daya baya goyon bayan a daga hannu sannan kuma aka sake rawaitowa a gare shi cewa ya goyi baya daga hannu kenan magana ta da wannan yayi anan shi sumul Ibn Hazm kenan malaki ta kakkar rudu da wannan magana kenan masu sharhi ne suka jingina magana zuwa ga Abu Hanifa amma shi asali bai santa ba sai yace wa huwa ikhtiyaru kathirin min a'immati balkhin yace shine kuma zabin da yawa daga cikin maliman balkh nisba ce yace minhum kama huwa fil mabsut lisarakhsi kama yanda yake cikin littafin al mabsut na wani malim ana kira shi da suna sarakhsi yace lakinna al amala inda al hanafiyya ala khilafi dhalika sai dai aiki a wajen hanafiyya ya sha bamban akan abinda Ibn Hazm ya hakaito yace wa huwa allazi jazama bihi al sarakhsi shine kuma abinda sarakhsi a cikin littafin al mabsut ya tabbatar da shi yace walakinnahum yarawna sai dai su suna ga raf al aidi su suna ga daga hannu fi takbirati zawaidi da akan kabbarori wanda ake na kari me kabbara na kari shine dukkan wata sallar da za a mata kabbara sama da daya yanzu misali sallar salatul idain kaga sallar idi ana mata kabbara nawa ne ai shidda ai bakwai aiwa to kabbara ta farko ita ce daruri to amma sauran kabbarorin da za a wannan zawaid ne haka kuma sallar gawa ita ma kabbarar farko ita ce daruri amma kuma sauran kabbarorin meye zawaid ne to shi abinda sarakhsi ya tahi zuwa gare shi yace cewa ya rauna raf'al aidi fi takbirati zawaid fi salati al-idain suna ga cewa ya halatta a daga hannu duk aka ce Allahu akbar ka daga hannu aka ce Allahu akbar ka daga hannu sai yake cewa amma fa ma'a annaha la asla laha Albani yake cewa tare da cewa wannan magana ta daga hannu a kowace kabara ce batta da wani asali amma ko sun tai zuwa gare ta la asla laha aidan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama malai ce batta da asali daga manzon Allah sai yace wanzur kai dubin karin bayani akan wannan mas'ala a cikin littafin al-muhalla ibn hazm malai ce na'am rawal bayhaqi bi sanadin sahihin an ibn umara annahu kana yarfa'u yadayhi an samu imam al-bayhaqi yayi wata riwaya daga abdullah dan umar annahu kana yarfa'u yadayhi cewa abdullah dan umar yana daga tafin hannayen shi ala kulli takbiratin a kowace kabbara min takbirati al-janazati akan kabarbarin da ake magawa to idan zaman to abdullah dan umar yayi haka yana nuni akan me haka ake a zamanin manzon Allah ko to amma tsaya kashi yace faman kana yazunnu annahu la yaf'alu dhalika illa bi tawqifin min annabi sallallahu alaihi wasallam mal yace ai ba wanda zai yi tsammahanin cewa Abdullahi dan Umar zai yi haka ba tare da wani aiki bane wanda manzon Allah ya tsaya akan shi yace falahu an yarfa'a kenan duk mutumin da yake ga cewa wannan aikin da Abdullahi dan Umar yake yi kenan ya samu shi daga manzon Allah to falahu an yarfa'a kenan daga hannayen shi yace wa qad zakara as-sarakhsi an ibn Umar khilaf hadha matsala ta biyu in Abdullahi dan Umar ya tabbata yayi haka kenan babu wani ja to amma kuma shi sarakhsi ya sake kawo wani magana daga Abdullahi dan Umar wanda shi kuma magana khilaf hadha sabanin wannan abin da aka ambata na daga hannun a kowace kabbara kenan ma samu me an samu cin karo ko to ga warwaran su yace wa zalika mimma la na'rifu lahu aslan fi kutubil hadith mali yace abinda aka ambata na cewa Abdullahi dan Umar ya daga hannu a kowace kabbara da abinda shi sarakhsin yazo ya ambata akan cewa an rawaito sabanin haka nan shi albani yace gaba ɗaya waɗannan babu musan su ba a cikin littafin hadisi shikenan kenan babu wani sanadi ingantacce akan abu kenan duka mallam yana ambato maka waɗannan aqwal din ne saboda ya kare maka cewa kabbaral harko ita ce kai zaka daga hannu amma sauran kabar barin ba zaka daga hannu ba sai ya ce wa amma tashihu ba'd al-ulama al-afadil amma abin da ya shahi gyaran huska ko kuma sahhawa ko inganta wanda wasu malamai suka yi masu falala li riwayatir raf'i a game da riwayar daga hannu fi ta'liqin lahu a cikin ta'liqin da suka yi ala fathil bari yace fa huwa khata'un zahirun mali yace kuskure ne a bayyane karara yace kama la yakhfa 'ala al-'arif bi hadha al-fann kaman da baya boyuwa ga duk mutumin da yake da masaniya akan fannin ilimin hadisi kela sun yi kokari su gina hukunci amma ba tare da ni ba ba tare da hadisi ba eh duk bayani ne sarahsi da shi da wasu daga cikin malamai suka yi tai akan wani yayi wani amma babu wani sanadi ingantacce da kenan magana ta daga hannu zaka daga hannu a kabbara ta farko sauran kuma allima yace Allahu akbar kawai da sai dai kace Allahu akbar ba zaka daga hannunka ba mas'ala ta 76 malace summa yad'u yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra sai ce war rusghi was-sa'id yanzu bayan an yi Allahu akbar kabbara ta farko ya zaka ma hannunka sakin su zaka yi yace a summa yad'u yadahu al-yumna sai ka dora hannunka na dama ala zahari akan bayan kaffihi tafin hannunka al-yusra na hagu kenan sai ka dauko wannan hannunka sai ka dora ana sai yace war rusghi was-sa'id idan ka ce ar-rusghi shine wuyan hannuna as-sa'id kuma tsintsiye hannu kenan ka zo dora haka zaka yi zaka tafin hannunka na dama zai doru saman tafin hannunka na hagu amma sai ka hada abubuwa guda uku wani ka san shi a saman tafin hannunka wani ka so a saman wuyan hannunka wani ka so kuma a saman tsintsiyen hannunka kenan haka zaka dora shi kenan ka dora haka in so sai ka dora saman kirjinka summa yashuddu bihi ma ala sadrihi sai ka dora shi a saman kirjinka kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mali yace wa fi dhalika ahadithun akan wannan hukuncin da aka gina na cewa in kai kabbara ta farko zaka dora hannun dama akan hannun hagu a saman kirjinka yace akan haka akwai hadisai sai yace kuma la budda an nazkura ba'daha ba makawa dole sai mu ambace su daga cikin su yace al awwal hadisi na farko an abi hurairata marfu'an yace fi hadithihi al mutaqaddim anifan a cikin hadisin abu huraira marfu'an bimana hadisi ne marfu'i wanda malam karshe an ce hadisi iya da rauni amma iya da shawahid bimana akwai hadisan da suke kara mushi karfin gwiwa yace fi hadisi al mutaqaddim a cikin hadisin da ya gabata anifan dazu yace wa wada al yumna ala al yusra manzalla dora hannun dama akan hannun hagu ya dora sama kirjin shi yace wa huwa wa in kana da'if al isnadi wannan hadisi ko da ya zamanto hadisi ne wanda sanadin shi akwai rauni yace fa inna ma'anahu sahihun ma'anar shi ingantacciya ce ya aka yi zama ingantacce yace bi shahadatil ahadith al atiya ta hanyar shaidan da hadisan da zasu zo zasu yi ga wannan hadisi wanda yake nuna cewa shi ma ingantacce ne yace fa innaha bi idlaqiha tashmalu salatal janazati sanan hadisan da suke magana akan dora hannun dama akan hannun hagu yace ta fa innaha su wadannan hadisan bi itlaqiha idan aka furuci da su suna nuni tashmalu salatul janaza suna nuni hatta da sallah ta gawa kenan ba sallah farilla kadai ba kenan duk wani abin da zai iya amsa sunan sallah dai to abin da zaka yi shine zaka dora hannunka na dama akan hannunka na hagu a cikin sallah yace kama tashmalu kullama siwal maktubat kamar da hadisan suka kumshi dukkan wata sallah wadda ba ta farilla ba za ce ba ai ta farilla ce ake magana kadai in ka zo nan ka dora hannun dama akan hagu amma in ka zo nafila kuma ka saki hannunka a babu wannan na'am itlaq kaman a hadin magana a sare kenan gaba daya ma'anar magana ta kumshi kenan sallar jana'iza ce ko kuma wata sallah ce wadda ba ita ba yace minas salawati na daga salloli ce ga misali ma kawo yace kalistisqai kamar sallah ta neman shayarwa mana sallar neman ruwa sai yace wal kusufi kamar sallar kisfewan rana ko kuma kisfewan wata bima'ana idan wata ya shiga cikin duhu akwai sallar da ake yi to kaga duk ita ma sallah ce amma kuma sallar kaifiyarta ai ba irin ta salloli guda biyar bace ba to amma kuma idan ka zo kai kabbaral harama anan ma me ake yi runguma hannu ake yi kenan duk wani abin da yake daukar sunan sallah a wannan waje kenan zai iya amsa hadisin da yake magana akan dora hannun dama akan hannun hagu yana hawa a wannan wajen yace as-sani hadisi na biyu an sahl ibn sa'd qala kana an-nas yu'maruna ya kasance mutane ana umurtan su an yada ar-rajulu al-yad al-yumna akan cewa mutun ya dora hannun shi na dama ala zira'ihi al-yusra akan tsintsiyar hannun shi na hagu yace fi salati a cikin sallah yana nihi akan me kenan kama hannu kuma kowace sallah wannan shine hadisi na biyu yace akhrajahu malik fil muwatta wa fi ta wa min tariqihi al-bukhari wa siyaq lahu وكذا الامام محمد في الموطا واحمد والبيهقي الثالث حديثنا اكو عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس الله قرر غري شيكي تشا سمعت نبي الله يتي ناجم النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا تشوا يتي ان معشر الانبياء يتي مو تارن انبا غبا دايا مساله دور حنن داما اكن حنن حغم ا cikin sallah مساله تي تكون النبي ده الله يكو dukansu gaba daya yace inna ma'sharal anbiya yace mutaran annabawa umirna an umurce mu bi ta'jili fitrina akan mu gaggauta bude baki idan kai azumi ka tabbatar da cewa kanu tsirana ta fada kawai ka sha ruwa ba dole hay lada ya kira sallah ba ko kuma ba dole ba sai tanina sai duhu ya shiga a kawai daga ka tabbatar da kaskon rana ya fadi kawai sha ruwa wannan umurni ne aka ba annaba gaba daya mu kuma aka ce mu koyi da su wa ta'khiri suhurina sannan kuma da jinkirta sahur kenan sahur kai shi kusan dab da hudun alfajiri da ɗan mutuka kadan misali sai ka tsaida saboda akwai albarka a cikin haka sannan kuma abu na uku wa an nad'a aymanana ala shama'ilina fi salat mu dora hannayenmu na dama mu dora damanmu ala shama'ilina akan hagun dinmu fi salati a cikin sallah kiran yana umurni akan mi dora hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah wannan shi ma hadisi ne ingantacce akhrajahu ibn hibban fi sahihihi wa at-tabarani fi al-kabir wa fi al-awsat aidan wa min tariqayhi ma ad-diya' al-maqdisi fi al-mukhtara qultu albani yake cewa wasanaduhu sahihun sanadun wannan hadisi ingantacce ne ala sharti muslim akan sharti ne imam muslim wa sahahahu siyuti fi tanwir al-hawali وله طريق اخرى عن ابن عباس اخرجه الطبراني في الكبير والضياء المقدسي بسند صحيح وله شواهد ذكرتها في تخريج كتابنا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما لتي اكوي شواهد دايوا وندا نان دا موكي كراتو صفه صلاه ما امبتيس كنا اكوي سي دايوا وندا سكي مغانا اكن دورا حنن داما اكن حنن هغو ا cikin sallah wannan shine abin da ya tabbata daga annabin da Allah ya ku حديثي نهودو ده يكي نوني اكن حكا عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ينا دورا حنن شي نداما اكن حنن شي نهغوم يتي ثم يشد بهما على صدره سنسي رونغوماسو كينن تافين حنن ناشي غدا بيو غبا ديتا حغوم كينشي داما شي ala sadrihi akan kirjin shi wa huwa fi salati yana cikin sallah akhrajahu abu daud bi sanadin jayyidin anhu wa huwa wa in kana mursalan fa huwa hujjatun 'inda al-jami' amma man yahtajju minhum bil marasil itlaqan to ran ko mallan zai yi wani karin bayani akan abin da ya sha ilimin hadisi yake cewa wannan hadisi ingantacce ne yake cewa in kana mursalan duk da cewa hadisi ne mursal me hadisi mursal a cikin ilimin hadisi wa mursalun minhu na'am minhu sahabiyun saqat fa qul gharibun ma rawa rawi faqat bima'ana tabi'i sai ya sarayar da sahabi yanzu misali tabi'i ne kai sai ka ce manzon Allah ya ce alhali kai ba kai manzon Allah ba amma kaga wanda ya ga manzon Allah ka yake na a tsarin amsar hadisi ya kamata ka ce kaji wani ya ce wannan nan kuma sahabi manzon Allah ne shi kuma sai ya ce manzon Allah ya ce yawa amma zai kawai kai tabi'i ne an san baka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan ma manzon Allah ya mutu kai aka aika sai ka zo ka ce manzon Allah ya ce kai tsaye to wannan sai a ce hadisi ne mursal to malai yake cewa wannan hadisi wa in kana kenan shi tawus tabi'i ne kenan kai tsaye yake cewa manzon Allah ya ce kaga shi kuma bai da haƙƙi ya ce manzon Allah ya ce kai tsaye sai dai ya ce wani daga cikin sabon manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce yace duk da cewa hadisin mursali ne yace fa huwa hujjatun inda aljami amma hujja ce a wajen malamai gaba daya yace amma man yahtajju minhum amma kaga malaman da suke kafa hujja bil ma'bil bil mursali itlaqan da hadisi mursali itlaqan ma'ana magana daya kenan su kawai hadisi inda mursal ne za su aiki da shi malike cha fa zahirun wa hum jamhurul ulama sune jamhurul malamai suna kafa hujja da hadisi mursali yace wa amma man la yahtajju bihi amma wanda bayya kawo hujja da hadisi mursali illa idza ruya mausulan sai dai in ya samu an rawaito shi ta hanyar sadaddiya kenan wanda shi tabi'in zai ce sahabi ya ce mishi sahabi kuma ya ce manzon Allah ya ce yace aukara lahu shawahid ko kuma ya zamanto wannan hadisi mursali iya da shawahid kenan ko hanyoyi da yawa da wasu hadisai wanda suka zo amma kuma ma'anar abin duka iri daya ce kai kenan wannan hadisi irin shi ne kaga yace tawus ya ce manzon Allah ya ce ya kasance manzon Allah kaza kaza to shi kuma tawus ai bai ga manzon Allah ba to amma me yasa albani ya kashi a wannan wajen saboda hadisi ne iya da shawahid kira kwa da sai da dama da suka yi irin ma'anan abin da ya hodin akwai wasu hadisai da ban wanda suka zo suka hodi irin wannan abin da ya hodi sai yake cewa wa huwa sawabu mallai ce kuma shine daidai kenan hadisi mursali ba a kafa hujja da shi qaulan wahidan sai da sharadi guda biyu sharadi na farko ya zamanto mausulan kenan ka samu wata hanyar da ya isa har zuwa ga manzo Allah kai tsaye kenan sahabin nan da aka sanar da shi zamanto akwai shi sannan abu na biyu ya zamanto a ka kafa hujja da shi ne saboda ya kara karfafan wasu hadisan da sun tabbata dama kenan zamanto kaman shaida ce karin shaida ce da karin bayani akan wasu hadisan da su sun tabbata da gindin kansu malike ta fali anna li hadha shahidain yace wannan hadisin da muka ambata anan maka hujja da shi iya da shahidain guda biyu bi mana kenan ya da hadisai guda biyu suke tabbatar da shi hadisi na farko yace an wa'il ibn hujr daga wa'il ibn hujr yake cewa annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama wa'il ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yad'u yaminahu ala shimalihi mazalla iya dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu thumma wada'ahuma ala sadrihi sannan zai dora sama kirjin shi kaga wannan ya karfafi wannan hadisin ko bai karfafe shi ba ya karfafe shi yace akhrajahu ibnu khuzaima fi sahihihi kama fi nasbir raya wa akhrajahu al-bayhaqi fi sunanihi min tariqain annahu yake ta anhu yuqawi ahaduhuma al-akhar sai yace hadisi na biyu an khasibata ibn hulbin عن أبيه عن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف شيوان قبيصة يكي تشيوا يا من زال صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره مزال إذن يكاري صلى ينا جاوك داوة عندي صلى دامكو هغم بمعنى كنا إن يقام صلى بانا كلا القبلة با yan sai ya juya wani lokaci ya juya daga dama wani lokaci ya juya daga hagun inshi kenan kowanne daga cikin biyu kai baka da matsala yace wa ra'aytuhu kuma na ganshi inji shi annan qabisa yake cewa kuma ya ga manzon Allah yad'u hadhihi ala sadarihi yana dora wannan akan kirjin shi me yake dorawa wasafa yahya wa huwa ibnu sa'id yake cewa al yumna ala al yusra fawqa al mifsal yana dora hannun dama akan hannun hagu anan daidai tsintsiyar hannun shi kin haka yake sai dora sai runguma saman kirjin shi to wannan shi ma shahidi ne ga hadisin da ya riga ya gabata yace akhrajahu ahmad bi sanadin rijaluhu siqatun rijalu muslim yake cewa ghayru qabisa hadha yace wa qad wasaqahu al ijli wa ibn hibban lakin lam yarwi anhu ghayra simak ibn harb wa qala ibn al madini wa an-nasa'i majhulun yace wa fi taqribi annahu maqbulun qultu albani yake cewa fa misluhu hadithuhu hadithun hasanun hadithin shi mai kyau ne fi shawahid yana cikin shawahid za iya kawo shi ولذلك قال الترمذي بعد ان خرج له من هذا الحديث yake cewa akhadha ash-shimal bil yamin kina aka doki aka kama hannun dama da hannun hagu aka kama hannun hagu da hannun dama sannan kuma yace hadisi ne wanda yake hasanun hadisi ne ingantacce a wasu bayanan da malai yake galibi sanar alaka da ilimin hadisi to shi kuma wannan majalin shi ne dan haka zaka ji wani lokaci in ya sabi maganar yayi gaba sai ai abubuwa da yawa tuko an yi sallo sai kuma malai yace fa hadhihi salasatu ahadith wadannan hadisan guda uku da aka ambata yace fi anna sunnata abinda ya tabbata a hadisance al wad'u ana dora ala sadri a saman kirji kenan mutun zai dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu a cikin sallah kamar yadda zakai a sallah biyar haka zakai a sallah ta gawa sai ce wala yashukku man waqafa ala majmu'iha fi annaha salihatu lil istidlal ala zalika sanan wala yashukku man waqafa baya shakka duk mutumin da ya tsayi imana mutumin da ya duba ala majmu'iha akan hadisan nan gaba daya fi annaha akan ce hadisan salihatun suna nuni ne wannan sai inganta akan lil istidlal ala zalika akan hujja akan dora hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah to wannan magana akan dora hannun dama ko to yanzu ko a sallah ta farilla misali za ka ga wani yazo da muke dora a saman kirjin shi sai ga haka kasan cibiye shi ko kuma saman cibiye shi ko na makamancin wannan ko ba to shi abinda kaman wajen tahdidin kirji anan ma an kai an kawo suka ce inda kashin haƙar ƙarin ne yake karewa kusan daga nan abin da yake shi ake cewa kirji kenan da kusan sai an zo cibiya to kuma wannan kashin yake karewa ina kusa haka nan ne ko kenan kasa da wannan kashin ne daga nan cibiya yake fara haka ne ko jayyid kenan dukkanin suna ce mai kirji kenan mutum ko haka ba za a ce mai dora saman kirji ba duk da cewa ka tabbatar da ka dora gam saman kirjin ka wannan shine abin da ya kamata mal albani yake cewa ammal wad'u tahta surrati yace dora hannun dama akan hannun hagu a kasan cibiya yace fa da'ifun ittifaqan yace wannan abu ne wanda yake mai rauni a tare da ittifaqin malamai eh saboda wanda zaka ga yazo abin kamar wani kombo ko na makamancin wannan sai ga wani tsayawa haka ya na'am aha kama qala an-nawawi wa az-zaylai wa ghayruhuma wa ghayrihima kama inda imam an-nawawi ya hudi da shi imam az-zaylai kina akwai ittifaqi cewa wannan magana ce mai rauni mutum ya dora tafin hannun shi na dama akan na hagu ya runguma a kasan cibiyan shi wannan ba ai yace wa qad bayyantu zalika fi at-takhrij al-mushari ilayhi anifan mal yace nayi bayanin haka akan takhrijin da ne a baya مساله 77 ثم يقرا عقب التكبيره الاولى فاتحه الكتاب وسوره يزبا متين يا كبره يا دورا حنن داما اكن حنن حغم يا رنغوا سما كرجين شي يزو مي زي سي كرنتا سوره الفاتحه سي كرنتا الحمد اذا تش فاتحه الكتاب سنن باين يا كرنتا تا كوما وسوره kuma yana iya karanta wata sura bayan suratul fatiha kin to nan ma akwai maganganu da yawa malike cewa li hadisi talha ibn abdullah bin auf a dalilin hadisin talha ibn abdullah dan auf yake cewa sallaitu khalfa ibn abbas nayi salla abayan abdullahi dan abbas injuwa inji talha ibn abdullahi yake cewa radiyallahu anhu ala janazatin abdullahi dan abbas yama wata gawa salla ni kuma nayi salla tare da shi fa qara bi fatihatil kitab sai abdullahi dan abbas ya karanta suratul fatiha wa suratin kuma ya karanta wata sura ma bayan fatiha wa jahara sannan kuma ya karanta a bayyane yace hatta asma'na har sai da ji yadda mu muryar shi falamma faraga lokacin da ya kare yace akhastu bi yadihi sai na kama hannun abdullahi dan abbas injuwa inji talha kine kama hannun abdullahi dan abbas yace fasaltu sai na tambaye shi ya akai haka eh hujja yake nema kaga sahabi muzalla ne wanda muzalla ya mushi addu'a allahumma allahumma allimhu ta'wil kale yake cewa innama jaharatu abdullahi dan abbas yake cewa kaga anan bai ce ba a ni yanzu kamar ni zaka tambaya min hujja cha innama jaharatu na bayyana karatu lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun saboda kusan haka sunna take sannan kuma wannan abin shine gaskiya kene ya nuna akan cewa bayyana sautin da yayi shi ne dan karantarwa kamar da kasa muzalla yana hawa munbari ko a cikin sallah ko ya mutane sallah su suna sun yi sau a baya shi kuma yana hawa munbari saboda kowa ya ganshi kuma ya ga inda yake yi kene shi ma abdullahi dan abbas ya bayyana a dalili ya karantar da mutane cewa abin na sunna ne akhrajahu al-bukhari wa abu daud wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa ibn al-jarud fil muntaqa wa ad-darqutni wal hakim sai ce wasiyaqu lil bukhari wa ziyaratul ula lin nasa'i wa sanaduha sahihun wa ibn al jarud minha dhikru surati wa lahumu al thalithatu bis sanad al sahih wa lil hakim al thaniya min tariqin ukhra an ibn abbas bis sanad hasan wa fil bab an jama'atin min al sahabati yati hadithu ahadihim fil mas'alati allati ba'da hadhihi thumma qala at-tirmidhi yu'aqib al hadith kene imam at-tirmidhi baya ambata wannan hadisi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun yace wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm mana ma abu ta'il mi suwa suna kan wannan abin da aka ambata min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim tun daga sahabban manzon Allah har zuwa wasu wanda ba su ba yaktaruna sun zabi tafarki na an yaqra bi fatihatil kitab akaran tafatiha ba'da takbiratil ula bayan kabbara ta farko sannan kuma wannan magana ita ce wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaqa wa qala ba'd ahli al-ilm la yuqra'u fi as-salati 'ala al-janazati wasu kuma suka ce babu hira ai karatu fatiha a game da abin da shi sallar gawa duka ce ga dalili ya zuwa suka ce innama huwa as-sana'u 'ala Allah sai aka ji malamin da yake mayar da martani yake cewa wa innama suka ce innama huwa as-sana'u 'ala Allah in aka yi kabbar al-harama kawai za a yi tayyaban Allah za a yi tayyaban Allah suka ce was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da salati ga annabi sai ce wad-du'a'u lil-mayyit sannan kuma da yi ma mutumin da ya mutu addu'a da wannan abubuwan guda uku su ne ake yi amma su wajen karanta fatiha suka ce a ba fatiha za a karanta ba za a zabo su kalmomi na a yi tayyaban Allah to su kalmomi za a zabo sai ce wa huwa qawlu thawri shine imam magana ce ta imam thawri sai ce wa ghayruhu da wasu imam thawri min ahli al-kufa daga mutanen garin kufa qultu albani yace wa hadha al-hadith wa ma fi ma'nahu hujjatun alaihim yace wannan hadisin da aka karanta na cewa abdullahi dan abbas yayi sallah gagawa kuma ya bayyana karatu kuma ya karanta fatiha a kabbara ta farko sannan yayi salati ga annabi sannan yayi ya nema ma mutumin da ya mutu gafara a sauran kabarbarin yace wa hadha al-hadith wannan hadisi wa ma fi ma'nahu da abin da yake cikin ma'anar shi yace hujjatun alaihim hujja ce akan su imamu ath-thawri yace la yuqalu ba za a faɗi cewa ba laysa fihi at-tasrihu bike cha binisbati dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan hadisi na abdullahi dan abbas ba za a ce ba hadisi ne wanda wai ba a huto karara aka bayyana jinginan abin da abdullahi dan abbas yayi ba zuwa ga manzon Allah ai abu ne sanan ne ba ma sai an tambaya ba yace li annana naqulu saboda malike cewa saboda ai abu ne sanan ne malamai suna faɗi yace suke cewa inna qawla as-sahabi magana as-sahabi min as-sunnati kaza a cikin ilimin hadisi daga sahabi yace iya daga cikin sunna kaza to wannan aikin hukuncin shi hadisi ne marfu'i
kenan aiki ne wanda ko manzon Allah ya aikata ko an aikata a gaban shi bai ce komai ba ko kuma ya ce aikata kenan da hukumci shi hukumci abinda manzon Allah aikata ne tunda da Talha ya kama hannun shi yace shi kuma wannan wa yace li ta'lamu annaha sunna saboda kusan cewa sunna ne kenan sunna ne kenan aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai malaki cewa yake ce Allah mina sunnati yace musnadun marfu'un ila annabi sallallahu alaihi wasallam ala sahhi alaqwali hatta inda alhanafiyya yace wannan ita ce magana mafi karihi mafi kyawu hatta a wajen maliman hanafiyya maliman hanafiyya su ake cewa mazhaba ta ashabur ra'ayi kuma ita ce mazhaba ta fari ta mutanen kufa akai hanafiyya aka zo akai malikiyya akai shafi'iyya akai hanabila to amma su mazhaba ta hanafiyya kusan su ne suke da so da yawa suke amfani da hankalin su wajen gina wani hukunci saboda rishin harhaduwan dalilai a wannan lokacin sahabban awai suke a wurare daban-daban ko ba ai wani rubutun da zai iya tabbatar da ga abu kaza ga kaza abu kaza ga kaza to su ma hanafiya sun ta akan cewa in sahabi yace min sunnati kaza to wannan hukunci na hadisi marfu'i sai malik yace bal qala an-nawawi fil majmu' yace imam an-nawawi a cikin majmu' shi ma kai hodi yace innahu al-madhhabu as-sahih shine mazhaba ingantacce allazi qalahu jumhurul ulama wanda mafi rinjayen malamai suka ta akai yace min ashabina fil usuli wa ghayrihim min al-usuliyyin wal muhaddisin daga cikin malaman usul da malaman hadisi duka sun ta akan cewa in dai sahabi yace min sunnati kaza to abun da hukumci shi hukumci hadisi ne wanda yake marfu'i mal yace wa qala sharihu ibnu amir haj yace wa hadha qawlu ashabuna al-mutaqaddimina وبه اخذ صاحب الميزان والشافعيه وجمهور المحدثين كلاون wannan magana ce dai wanda da yawa daga cikin malamai sun yi ta qultu albani yake cewa sai nace wa alaihi min alajaib bihadha jazama almuhaqqiq ayuha ibnul humam fi at-tahrir ibnul humam shi ma ya tabbatar da akan wannan magana kenan magana ce tabbatatta yace cewa fi tahrir wa qala shari'uhu ibn amir haj wa hadha qawlu ashabina min almutaqaddimina kidan ita ce magana ta magabata gabaɗaya wa bihi akhadha sahibul mizan sahibul mizan shi ma aka haka yayi cewa in sahabi yace kaza min sunna to wannan hukumci shi hukumci ne hadisi marfu'i yace wa shafi'iyya aka shafi'iyya ma yace wa jamhurul muhaddisin haka mafi yawa daga cikin malaman hadisi aka haka suka tayi to gaba da zamu tsaya kanta malaka ta qultu albani yace nace wa alaihi yace gini akan wannan abin da aka ambata a baya fa min alajaibi iya daga cikin abun mamaki alla ya akhuza alhanafiyata bi hadha alhadis cewa su mazhaba ta hanafiya ba su aiki da wannan hadisin ba wani hadisin da yake nuna za a karanta suratul fatiha bayan kabbara ta harku suka malaka ta ma'asihatihi tare da cewa hadisin nan ingantacce ne wa maji'ihi min ghairi ma wajhin sannan kuma hadisin yazo ba a huska ɗaya ba mana yazo ta wannan bangaren sai ne ya ce wa ma'a salahiyatihi li ithbati sunnah tare da tabbatuwan hadisin da nagartan shi akan tabbatar da wannan sunnar ala tariqatihim akan hanyar da su hanafiya suka ta yi akai wa usulihim sannan kuma da asalin abin da suke gina hukunci akan shi suna neman hadisi sahihi ne amma kuma sai suka saba wannan magana fa qala al imam muhammad fil muwatta yake cewa la qira'ata ala al janazati daga ɗaya daga cikin malaman hanafiya yake cewa la qira'ata ala al janaiz babu zancen karatun qur'ani akan gawa sai ce wa huwa qawlu abi hanifa wannan kuma magana ce ta imam abu hanifa wa misluhu haka kuma bayan shi al imam ya hudu a cikin muwattan shi sannan kuma as-sarakhsi shi ma zo a cikin littafin shi al-mabsuut shi ma hado wannan magana to daga lokacin ya kare kuma
Allah yayi magana
gaban na iya da kyau mu kare ta go mukammala ta malike cewa kenan abinda hadafiya suka ta yi akan shi kenan za an tabbatar da su sun tabbatar da babu zancen karatu Qur'ani tare da ce akwai hadisi ingantacce sai malaka ta walamma ra'a ba'd al-muta'akhirin minhum wasu daga cikin wanda suka zo daga baya minhum a cikin su hanafiya da suka ga ba'du ba yake cewa ba'da hadha alqaul ani sawab aw bu'da hadha alqaul ani sawab nisan da maganar da Abu Hanifa yayi akan abin da yake daidai shi yace la qira'ata al janaiz babu zancen karatu alhali su kuma daga bara suka ga hadisi ga hadisi nan ga wannan makamancin wannan za su tsaya akai magana Abu Hanifa subar magana subar hadisi a to wasu daga cikin su da suka zo daga baya suka ga wannan sai ya ce wa mufaja'atahu 'anil hadis sannan kuma da maganar malan tayi bazata ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce su kenan na karshen Hanafiya kenan wanda suka zo daga baya qala bi jawazi qira'ati al-fatihati suka ce lalle za a karanta Fatiha a sallar gawa amma bi sharti an yanwiya biha du'a wa sana'a 'ala Allah ka duba sharadi ɗaya ne amma in ka zo karanta Fatiha ce ka karanta ko amma ka karanta ta da niyyar addu'a kuma da niyyar yabo da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala me yasa suka wannan magana dan su hada guda biyu go kenan sun yi aiki da hadisi ko sun yi aiki da maganar malamin su sai ce wa innama shtaratu zalika sun sharɗanta haka malika ta tawfiqan minhum saboda wai su daidaita abubuwa guda biyu bi za'amihim a rayawansu su da suke yi su hada tsakanin abubuwa bainal hadisi wa qawli imamihim tsakanin hadisi kuma da maganar malamin su shi Imam Abu Hanifa ya ce babu karatu kuma suka samu hadisi ingantacce ya ce akwai karatu to dan su hada tsakanin guda biyu sai suka daidaita tsakanin suka ce to za a karanta amma da niyyar addu'a yabo shi kuma malamin su dama abin da yace ya ce a karanta da ayimi ayi yabo bayan kabbara ta farko gagawa yace faka anna qawluhu mala albani ke cewa kai ka ce maganar shi malamin nasu hadithun akharu sahihun kamar wani hadisi ne na daban ko ingantacce wanda dole ake so yambaqi qarnuhu ma'al hadisi sahih wanda ake so a hada shi da wani hadisi ingantacce ma'al jam'i bainahuma sannan a hada tsakanin su ayi aiki da su gaba daya kai ka ce maganar malamin wani hadisi ne mala yace wa ma'a anna hadha sharta tare cewa wannan sharadin da su suka ka suka dora na ce ka karanta Fatihar amma da niyyar yabo ga Allah mala yace sharadi ne batilun sharadi ne lalatacce ko manzon Allah dama ya hadu kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana 100 shart duk sharadin da bai cikin littafin Allah sharadi ne na banza mala yace wannan sharadin da suka dora sharadi ne rushasshe fi nafsihi shi a karan kanshi sharadin me yasa li adami wurudihi saboda ba wani dalilin da ya koro bayani akan shi yace fa innahu yabtuluhu thubut qira'ati surati ya lalata wannan sharadin nasu tabbatuwan karanta Fatiha yake cewa fil hadisi a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas da ya karanta cikin hadisin Talha yace wa hiya mutlaqatun magana ce kuma sakakka la yumkinu ishtiratu zalika magana ce aka yi ta a sake to bakka da ikon da kai kuma zaka zo ka ce za a karanta ta akan sharadi kaza bakka da wannan sai in wani dalili ya nuna akan cewa za a sa sharadi yake cewa zalika shartu fiha aidan kenan babu wani sharadin da yake nuna wa indahum ajibatun ukhra kuma suna da wani abu mamaki na biyu inji albani yace wa hiya qauluhum shine fadar su suka ce inna qira'ata subhanaka za ce subhanaka ba'da takbiratul ula suka ce sarki ya tabbata a gare ka ya Allah sarki ya tabbata a gare ka ya Allah suka ce bayan kabbara ta farko suka ce min sunani salati alal janazah iya daga cikin sunnonin sallah gagawa albani yace ma annahu la asla li zalika fi sunnah tare cewa ku maganar da kuka yi bukku da wani hujja a hadisance wanda yake nuni akan haka nan mala yace kama taqaddama at-tanbihu ala zalika fil hashiya kamar da bayani ya riga ya gabata a cikin hashiya safaha ta 119 yace faqad jama'u baina ithbati ma la asla lahu fi sunnati sun yi kokarin hada tsakanin abubuwan da busu da tabbatuwa asali a addinance ko kuma kace a sunna wa inkari mashru'iyyati ma warada fiha sannan ko suka yi inkarin abinda addini ya shar'anta me aka shar'anta karatun Fatiha su ko suka tura karatun Fatiha suka ce in za ka yi shi ma sai da sharadin ya zamanto ya bore kawai ga Allah saboda ya daidai da magana Abu Hanifa musai ana insha Allah
mana yayin da aka babu istighfar
na'am
a cikin safa da rida
151 to wannan hadisi mu'akhara shi zuwa usbul qarim insha Allah kenan sai mu tashi to wannan magana dai bata kare ba kenan dai akan ta zamu tashi insha Allah ta'ala safhata 153 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله